so happy in love. La da 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 da. La 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 la, so happy in love. If I go around just.